Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya zargi jihar Borno da buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar. Kamar da gada sama da gwamnatin jihar Borno ta shin fada. Wannan shi irin sa na farko a cikin arewa maso gabacin Najeriya da wata katafariyar makaranta da ake kira Kushiri Primary School da titi mai tsawon kilomita 20. Ta fara ya cibiyar nan da Muhammad Limai gina a jami'ar Maiduguri da ake kira Muhammad Limai Center for the Sallani. Abin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa
when we came in the people of the north is here knows better than anybody, as they have mentioned it today in several locations. In the south, somehow they believe that they have made their case.
Al'umman shirin arewa maso gabacin Najeriya sun sayar da magatar da su kamar da suke fada a wajen taro da yawa a shirin kudu maso yammacin Najeriya suna ganin cewa sun faɗi damuwansu kuma mun gaya shugabannin su gaskiya lokacin da suke kokarin bata bututun mai kifayen da suke cikin ruwan sun shiga cikin teku mafi yawansu ba su iya noma ba.
So who are they hurting? Nigerians or their own people? Is there the common sense? Maybe they listen to that. But the problem is in the northwest. As I said, same people, same culture. We are going to deal with them.
Shugaba Buhari ya ce su waye suke azabtarwa mutanen su ko kuma in Najeriya ai ya kamata ku yi amfani da hankalin ku yanzu matsalolin yana shirin arewa maso yammacin Najeriya mutane al'adar su daya kabilan su daya amma suna azabtar da mutanen su zamu hukunta su ko kuma in ce zamu hukunta kanmu da nima daga shirin arewa maso yammacin Najeriya nake a cewar shugaba Muhammadu Buhari shi ko gwamnatin jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum ce waye
destroyed more than 200 health facilities. We also lost close to 1 million private homes.
Yan gungiyar Boko Haram sun lalata wurin shan magani fiye da 200 da kuma gidajen mutane fiye da miliyan 1 da ofisoshi fiye da 600 da wasu ajujuwa fiye da 500 da makarantun primary kimanin 512. Amma yanzu haka mun ga canji don zuwan shugaban kasa ya daidaita mana al'amura a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum. Shi ko mataimakin shugaban jami'an Professor Aliyu Shugaba ce wa yayi.
Management, senate, staff and students of the university express our proper appreciation.
Yace a madadin dukkanin ma'aikatan jami'ar muna nuna godiyarmu ga shugaba Muhammadu Buhari dan shugaban kasa ya amince mana da fiye da naira biliyan 2 a shekarar 2017 dan gina katanga da zai kai waye jami'ar Maiduguri. Na kuma tambayi Dr. Muhammadu Indimin ko me sa shi gina wannan katafare yan cibiyan koyon karatu ganin cewa bai samu daman karatun boko ba
nan fa Borno ne ni kuma dan Borno ne kuma kasan na gina centers da yawa a America da Africa kuma kaji inda yan media suka yi ca a kai na dan me bazan yi a garin mu ba to shi abu da mun za kai Allah ne in yace kun komai sai yayi amma ni dan adam ne saboda haka komai da lokacin sa kuma abun yana cikin zuciyata kuma ina da niyya tunda an ce innama amal bin niyya saboda haka nayi niyya kuma na fara kuma na gama saboda haka ni ma wannan gudunmuwa ta kenan wanda akalla mutum 20 za su amfana a wurin kafowar shekara.
Ana gabda isowar shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya zuwa jihar Borno ne dai sai aka samu labarin cewa wasu mayakan Boko Haram sun dinga cilla rocket launcher cikin garin Maiduguri da har wani rahoton yayi bayanin cewa imanin mutane hudu sun rasa rayukansu sakamakon tashin wannan rocket launcher yayin da guda biyu suka samu munanan raunuka wanda tun ya gaziya rasu zuwa asibiti. Amma hakan bai hana isowar shugaban Muhammadu Buhari zuwa jihar Borno ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.